Bismillahir Rahmanir Rahim.
Wannan shine darasi na 11 a cikin jerin wannan karawa karatun wannan littafi na karatu shida kamar yadda Allah ya ba mu ikon muka faro. Hal tu'ahidini ala tarkil kadhibi, shin zaka yi min alƙawari mu'ahada? Akan ci an kulla mu'ahada tsakankanin kafirai ko kafiran amana, al-kafirul mu'ahid ko mu'ahad kafirin amana kenan. Hal tu'ahidini, shin zaka yi min alƙawari ala tarkil kadhibi, kan barin ƙarya? Aqtarifu, yana tsororantan ƙarya, ba yana aikata ƙarya. Ma ahwana, babu abin da ya kai sauki ko kuma yafi wulakantuwa. Irtikabun, shine aikata laifi. Ithmun zunubi, taqaddama ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, wani mutum ya gabata zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam, yuridul islam, yana son shiga musulunci. Fabada an nataka bi shahadatani, bayan yayi furci da shahada guda biyu, kala sai ce inni aqtarifu min adh-dhunubi ya rasulullah, ya manzo Allah, ni ina yawan aikata laifuka. Mala astati'u tarkahu, wanda ke ba zan iya barin shi ba. Fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi, hal tu'ahidni ala kadhi ala tarkil kadhibi, shin zaka iya mun alƙawari kan barin ƙarya, ba zaka saki ƙarya ba? Kana na'am, sai ce eh. Thumma ahadahu ala zalika, sai ya mishi alƙawari kan haka. Wan sarafa da kane tafi, wa huwa yaqulu fi nafsihi, alhani yana cewa cikin zuciyarsa, ma ahwana ma talaba minni, kai babu abinda yafi sauki wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nema da gare ni. Menene mafi, menene mamakin abinda yafi sauki na abinda wannan annabi ya nemi da shi? Mai daraja ka tun ga da'awa kuma nan. Falamma ra'a ar-rajulu falamma arada ar-rajulu ba'da zalika an yasrika, bayan wannan yaran mutumin ya so ya sata, bayan wannan lokaci, kala watan bayan alƙawarin da yayi, kala fi nafsi, sai ci cikin zuciyarsa, in saraktu, to idan naje ne sata, wa sa'alani rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi tambaye ni, fa ma za yakunu jawabi, to me zai zama jawabi na? In ajabtu, idan zan bashi amsa, okay, in ajabtu bi na'am, idan na bashi amsa da na'am, faqad haqqa alayhi al-iqabu, azaba ya tabbata a kaina. Wa in ajabtu bila, in kuma na ansa da la, faqad kadhabtu, ai nayi ƙarya. Wa qad ahadtu, kuma nayi mushi alƙawari, ala tarkil kadhibi, zan bar ƙarya. Idan to in haka ne, fa khairul li an abta'ida an sadaka, ashe mafi alheri gani shine in bar, in nisanci sata. Fa ta'ada an hasaini, sanci satan. Wa sada ba'da zalika yatadhakkaru ahaduhu, bayan wannan lokacin sai kuma ya shiga tunanin alƙawarin sa da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kullama hadathathu nafsuhu, duk lokacin da zuciyarsa ta tattauta, zantar da shi birtikabi ithmin na'i, domin ta zantar da shi aikata wani laifi, fayabta'idu an husaini, sanci wannan laifin, hatta saluha haluhu, har sai da halin shi ingantu, wasara min khiyarin nasil amilin, ya zama cikin zababbun mutane masu yin aiki, ala nisratid din, wajen taimakon addini, wa tamassuk bihi, da kuma riko da shi, wa bi fada'ilihi, da kuma falalolinsa. To insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu dakata a nan, sai mu tashi at-tiyur in Allah ya kai mu ko. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Mun ga yanda akai da'awa cikin sauki mana sosai, ashe ƙarya shine asali tushen ko 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 musiba.